takaitacin rakayi na annusuna mashayil yanisu wani tushe ne na zaburarwa ga shugabanin farkisanci yan gubuzu da na jarihu jamusolini ya zabi litafin tirinci a matsayin batun karatun digirin saitle ya ajiye litafin a kusa da gadonsa yana karantawa kowane dare kafin yayi barcin Lenin da Stalin suma da libansa da ruhin mashayil yanisu a fili yake bayana a cikin wani fuci turanci da bikon da muka yi imani da su kowane aiki ne wanda ke kaiwa ga nasara ka kidodin mu kuma wannan aikin ya sabawa ka kibarjin da aka kafa Lenin ya ce mai ba da shawara na kwaminisanci na gaskiya dole ne ya aiwatar da kowane nauki na yauda
zamba da yaudar bagwai mai ya kwaminisanci tana albarkaci kowace hanya ta cin maburguzumiyas choyaland marubucinke game of natius ya yake shawara mashayil yanisu hanya ce tasarin jarihu ja na amurka ta kai ta cira ayi na alus sunna